أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا بركة مدسادوا أو أن مسلاتي بيتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي قبا دكراتم ونا ko sabon karatu za a ce to majalisi ne dai za a ci gaba insha Allah da karatu wanda sanarwa ta yadu insha Allah za a ci gaba da karatu na umdatul fiqh bayan Allah ya taimake mu mun gama umdatul ahkam muka koma umdatul fiqh nafsun malamin da ya rubuta wancan littafi shine ya rubuta wannan littafi zamu yi dan bayani akan dalilin me yasa ya muka yi tanazuli akan wancan iktirahatin da muka yi na littahi in ma ya kasance mu koma fiqhul malikiyya ko kuma a'a mu dauki abin da yake na hadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu dan yi tsokaci akan dalilin da yasa ya muka zaba wannan littahin na shi al-muwafiquddin ibn qudama al-maqdisi al-hanbali rahimahullahu ta'ala yau muna sha uku ga watan Jimada ula hijira daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ya daidai da 27 da watan 11 a karan da bature 2023 kamar yanda dai muka yi bayani insha Allah Allah ya mana dace da gama wancan littafin Umdatul Ahkam kuma mun dauki wannan littafin ya kasance shi ne wanda zamu ci gaba da shi a wannan majalisi na ranar Litinin a wannan masallacin shine Umdatul Fiqh na al-imam Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudama al-Maqdisi al-Hanbali rahimahullahu ta'ala malamin da ya rubuta wancan littafin shine dai wanda ya rubuta wannan littafin kuma idan muka leka zan magani wancan littafin hade yake da hukumta hukuntan fiqh littafi ne na hadisi hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kawo maka kamar yanda yayi bayani shi malamin yake cewa a cikin sharadin shi ba zai kawo wani hadisi ba wanda ya sabawa abinda Imam al-Bukhari da Muslim ya hutar da shi duk hadisan da muka karanta a wancan littafin zaka same su imma ya kasance Imam al-Bukhari da Muslim suka hutar da shi ko kuma a'a infarada bihi al-Imam al-Bukhari aw infarada bihi al-Imam Muslim wannan shine abinda malam ya kawo mana kuma a cikin littafin zan mu gani sosai mun fa'idantu da abinda zai gyara mana ibado mu baka rage ba shi sanya kalkashin zabi da muke da muka ce a'a bari mu yi kokarin mu dauki wannan littafi ya kasance littafin risala ta Imam Abi Zaid al-Qayrawani muka ce mu dauke shi ya kasance ci gaba ne da abinda muka dauka to bayan wani lokaci ina tunani zuwa ranar Alhamisi da Juma'a ina tunani har zuwa ranar Surdu sai nake cewa dalilin me yasa ya ba ma dauki ba mu ci gaba da abinda shi malam ya dora dalili mala ainihin al'amarin shi wannan littafi ne wanda ya dora shi saboda mubtadi'in irin mu almajirai wanda zan mu har koyan ciki ina aka sa gaba a cikin wannan addini sai ya dora shi yace bari in dora musu wa'annan su ma su dai su ma su fa'idantu da shi bayan shi malam yayi littafi wanda yayi wannan girma wanda yake wa'anda suke matsakaita kamar misali a ce wanda ya shigo lise ya sai ina aka sa gaba a bangaren ilimi sai yazo ya rubuta wani littafi wanda ake ce mai al-muqni al-muqni fil fiqh wannan shine littafi na biyu mallam wanda ya tsakaita yace bari a rubuta wannan diddan waɗanda suke dan gaba wanda sun dan fahimci ina aka sa gaba a fiqhu su je su ma su amfana da shi sannan baya da shi mallam ya sake dawowa ya rubuta wani littafi al-kafi al-kafi da ya rubuta al-kafi wannan waɗanda kamar sun kai daraja su kai jami'a yace to waɗannan kuma ku tayi ku amfana da shi amma dai duka wannan littafin guda uku da umda da shi al-muqni da shi al-kafi din duka mallam ya rubuta su ne kalkashin mazhaba ta Imam Ahmad bin Hanbal sai kuma ya dawo yace to bari da kai littafin wanda littafin da ya saurara wurin malamin shi lokacin da ya fara sakawa a garin Baghdad ya tafi ya saurari matnu'a sharhul al-kharq sharhu al-kharq wannan littafin ya saurare shi wurin malamin da ya rubuta shi a lokacin nan sai ya ce dan me yasan ya ba a zo ayi sharhin wannan littafin ba shi kuma littafin ya hada dukkan mazhaba guda hudu habbata da Imam Dawud az-Zahiri ya hada da shi kinan mazahib ne fiqhul muqaran ne malam sai ya hada ya kawo shi ya sanya ne wannan littafin al-Mughni shi kuma al-Mughni yana ɗaya daga cikin littattafan da yanzu a cikin fiqhu babu wani malami wanda zai ce a'a yana riko da fiqhu ko yana karanta fiqhu yace ya wadata da wannan littafin duk wata mas'ala da za a kawo kaji an yi istishhadi ya ce a'a ai ga abin da shi Ibn Qudamah ya bayyana a cikin littafin shi al-Mughni to yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sanya muka ce bari mu dauki wannan littafin kasancewar littafi ne wanda idan muka dauka umuman mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal sai yana ɗaya daga cikin mazahibi inda bisu kausa sabo wurin kalmomi ba bangaren rubutu a bangaren wannan mazhabin sa ba khilafan idan ka dauki babu wani mazhabi wanda yake da wahala wurin karatu wanda yake da wahala wurin hukunta kaman mazhabin mu mazhabin Imam Malik mazhabin da muke ta'assubanci a kan shi wannan yana ɗaya daga cikin mazhabin da suka yi kowane mazhabi wahala wurin karatu wahala wurin tabbatar da hukunce shi kuma mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal kasancewar ya hada dukkan wannan mazhabin Imam Abu Hanifa da mazhabin Imam Malik da mazhabin Imam Shafi'i sai ya kasance yayi sintesis yayi talkhisin wannan mazhabe sai ya zo da abu wanda yake mafi sauki sai na ce dalilin me yasan ya bu ma dauki ba dan me yasan ya bu ma dauki ba wannan littafin ba dan ya kasance mana umda ya kasance ita ce madogaran mu a wurin sani ina aka sa ga bangaren fito to yana ɗaya daga cikin dalilan da yasan ya ce bari mu dauki wannan littafin ta kanyu mu fa'idanci da shi kamun mu kai wanda yake sama da shi kamun mu kai al-muqni ko kuma a'a mu koma kan wani littafi wanda yake al-fiqhu al-muqaran wanda zamu gani duk da wannan in ma ba ma wadatu ba da muqarana bangaren sauran mazhabin ba duk wata mas'ala wanda malam zai ya kawo to za mu yi kokarin mu kawo yaya sauran malumman shi suka tafi akan wannan mas'alan kamar su Imam Abu Hanifa Imam Malik Imam Ahmad bin Hanbal ya Imam Shafi'i afwan sannan idan muka yi muqarana mu kawo dalilan kowa akan mas'alar da yazo da ita sannan mu rajjaha a'a idan ya kasance mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal shine wanda yake dalilan shi sun yi karhi akan wannan wada kinan sai mu rajjaha akan shi mu tafi akan shi kawo mu shiga wata mas'ala insha Allah zan yi kokarin mu karanci mas'ala 958 a cikin wannan littafin kuma kowace zan mu ba ta haƙƙin ta in dai Allah ya sanya muna masu rai a cikin wannan wangai dan lokaci ne dan kadan in Allah so ya raka mun badiwar haka mun gama da ikon Allah insha Allah to kamun mu shiga littafin na so mu yi matashiya shi kuma yana da kyau ka san abinda zaka karanta menene sannan ka san waye ya rubuta maka wannan littafin duk da malam ba mako bane ba a wurin mu lokacin da zan yi kawara ka umdatul ahkam mun yi bayani a takaitaccen bayani waye malam to ainihin abinda nake so in fadakartar da kaina da ƴan uwa kan wata ni'ima da ubangiji ya mana wata ni'ima ce shi ne ubangiji da ya sanya mu mu kasance cikin ɗe daga cikin mutanen da suke halartar majalisi na ilimi diddan su fahimci ina aka sa gaba a cikin wannan addinin nasu kuma wannan shine wanda kyauta ce wanda ba kowa ubangiji yake yi wa ba sai abin da sai wanda ubangiji ya ga dama ya taimake shi ya zabe shi ya mai wannan kyauta idan ka dauka sanin addini ka waye ka zama dan gari a cikin addininka abu ne wanda yake da fadala mai yawa kadan daga cikin fadalar shi shine kamar yanda Imam Ahmad bin Hanbal yake faɗa
jagora na wannan mazhabin, jagora ko malam malamin malamin wannan mai wannan littafin, yake fada yake cewa ilmu dini la yusawihi shay'un idza sulhatil niyya. Yake cewa mutun ya mutu neman ilimi, ilimi wannan na addini shi kuma ilimin addini shine qala Allahu wa qala ar-rasulu wa ma siwa zaka fa wasawisu shayatin, shine abinda Allah da manzon shi suka faɗa, wannan shine ilimi na addini. Kuma bayan haka wannan ruduwa ce ta sheidani ko waswasa ce ta sheidani. Yake cewa to matukar mutun zai hote ya nemi ilimi na addini, to ya tabbata babu wata fadala ko babu wani tagomashi ko babu wani gata da Ubangiji ya yi sama da wannan gatan na huta neman ilimi ko zama ɗaukar ilimin addini ko kuma sauraron ilimin addini ko yaɗa ilimin addini. Yake cewa amma dai da sharadi idza suluhatin niyya, idan aka daidaita niyya aka kyautata niyya, an san danwa ake yi kuma me ake nema akan karatun nan da ake yi. Shine daliban shi sai suke tambaye shi suka ce to malam ya Aba Abdullah, ya kai baba Abdullah shine Ahmad bin Hanbal wa masilahuha, me kyautata niyya daidaita niyya ka san wannan abin dan Allah kake? Yake cewa antanu fihi raf'al jahli, yake cewa inda nafsika summa an ghayrika, kai niyyar dauki wa kanka jahilci, a'a na huto neman ilimin nan, nazo na zauna a karanta kaza tare da ni, a'a na tafi wuri kaza dan in saurari abinda ake wadi ba dan komi ba, dan in dauke wa kaina jahilci abinda ban sani ba a can ba na addini na ba, ya kasance na san shi, na san ina aka sa gaba, ni ma na zaman to wayayye na zama dan gari. Yake cewa idan dai za a yi ka huto ne ka kyautata niyyar ka, kyautata niyyar ka, ka dauke wa kanka jahilci kuma ka dauke wa wanin ka jahilci. Kire idan ka karanta kai kokari ka isar da abin da ka karanta, kada ka taba mantawa abin da Ubangiji yake bayyana, abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmiddin. Duk wanda ya sannanta wata sunna ka tafi ka koya ka ji daga bakin wani ya ce maka a'a ga abin da sunna take ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, a'a ga wannan aya idan aka tsaya aka yi tadabburi ga abin da take badawa, ga hikima da Ubangiji ya sanya aka yi kaza, sai ka zo kai ma bayan ka dauka ka zauna ka karantar da matarka, ka karantar da iyanka, ka karantar da makwabtanka, ka karantar da 'yan fadarka, ka karantar da yaranka a kasuwa, ka karantar da abokan kasuwanka, to ka tabbata duk wanda ya yi aiki da wannan abin ko kuma ya karantar da wani, to wannan ita ce ake kira da sadaka jariya. A daga nan zuwa ranar tashin kiyama, duk wanda albarkacin wani ya san wannan sunnar da ka karantar da shi, kai ma kana da ladan shi, kamar yanda ladan da aka gwalgwadon abin da Ubangiji ya bashi, kai ma haka za a dauka a baka. To idan muka dauka zan mu gani abu ne wanda yake da fadala, wanda ba kowa ba Ubangiji yake datar da shi ba sai Ubangiji wanda ya zaba daga cikin bayin shi. Kamar yanda Ubangiji yake bayyana mana, lalle kasancewar ka samu kanka mutum ne wanda ka san inda aka sa gaba a cikin addini, yana ɗaya daga cikin manya-manyan darajoji wanda bayan daraja annabawa kurum ku kuke zauwa ka bayan su. Kamar yanda Ubangiji yake bayyana mana, shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwa al azizul hakim. Ubangiji yake cewa tabbas sun shela babu wani abun bautawa da gaskiya sai Allah, suke cewa da suwaye da suwaye, annahu la ilaha illallah, wa'inda suka shaida shine Allah ya riga ya shaida babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi, shine kadai wanda ya cancanta a bauta tabe. Yake cewa baya da haka wal mala'ika, mala'iku ma sun shaida babu wani abun bautawa da gaskiya sai Allah, wa ulul ilmi qa'iman bil qist, kuma haka masu ilimi ma sun riga sun shaida. Wannan yana nuna mana daraja ce ga wanda yake masanin addinin shi, wanda ya waye ya sai ina aka sa gaba bangaren fiqhun shi. Haka Ubangiji yake bayyana mana, yarfa'u Allahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat, haka Ubangiji yake daga mataki ko daraja ga waɗanda suka yi imani kuma haka da wanda suka ke masana ilimi a cikin wannan al'ummar. Shike nuna maka wallahi ba banza ba Ubangiji ya zabe ka ba, ko kuma a'a ba karamar fadala bace ba Ubangiji da yayi da kai wanda kake nema ka san ina aka sa gaba bangaren addinin ka, wannan addinin na musulunci. Haka Ubangiji yake bayyana mana, inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, lalle yana ɗaya daga cikin waɗanda Ubangiji suke tsantsanta Ubangiji, suke tsoron Ubangiji a cikin al'amuran shi. Dalilin me yasa ya suke tsoron Ubangiji, saboda ilimin da gare sa sun san abinda Ubangiji ya halatta musu, sun san abinda Ubangiji ya haramta musu. Su waye? Su ne ma'abuta ilimi. ka gani ba karamar daraja bace ba, a ce Allah yayi da kai ga kadan kana neman ilimi na addinin ka, ilimin da zai gyara maka, zai saita maka rayuwarka ta yau da ta gobe kiyama. Sabida nan gaba zamu gani shi ainihin fiqhun menene, kuma wani gata za ka samu a albarkacin karanta fiqhu da kai a rayuwarka ta nan duniya da ta gobe kiyama. Haka idan muka dauka zan mu gani Ubangiji yana bayyana mana akan fada a harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima. Matakar Ubangiji zai sanar da kai na daga wani abu daga cikin addininka, to ka sani wata fadala ce wanda Ubangiji ya maka wanda bai ma wani ba. Shi ne yake cewa wa'allamaka ma lam takun ta'lam, ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ubangijinka ya sanar da kai abinda da baka san shi ba. Baka san shi ba sai yanzu da aka maka wahayi aka sanar da kai kaza maka zani. Yake cewa kana fadlullahi alayka azima, albarkacin wannan ilimin da Ubangiji ya sanar da kai dalilin shi fadalar Allah ta kasance mai girma a gare ka. Ya kai mai saurara, ya kai wanda kake neman ilimi na addini, ka sani wannan turbar da ka dauka fadala ce wanda Ubangiji ya maka wanda bai yi wa wani kuma bayan ka ba. Ka zo ka zabra ba karamin ili ba karamin tagomashi bane ba. Mu koma kan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, hadisin da Muawiya dan Abi Sufyan ya hutar da shi, da hadisin da Imam Bukhari da Muslim sun hutar da shi a cikin ingantaccen littafinsu, da gaskiya abinda Muawiya ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, duk wanda Allah ya numace shi da alkhairi to Allah zai sanya shi ya fahimci ina aka sa gaba a addinin shi. Shi kuma yaya za a yi ka fahimci ina aka sa gaba a addininka, sai ka zo ka zauna a gaban wanda yake ya san ina aka sa gaba, ya sanar da kai ina aka sa gaba, ka fahimci ina aka sa gaba, duk dan ka yi aiki da abin da ya dace a ƙarshen wannan addinin naka na musulunci. Kenan duk wanda Ubangijin shi ya lumace shi da alkhairi, to ga wani tagomashi da Ubangiji zai mai, sai ya sanya shi rayuwar shi ta koma neman ilimi, rayuwar shi ta koma yaya za a yi ya fahimci addinin shi, yaya za a yi ya san wannan ayar ga abinda Ubangiji yake nuhata da ita, wannan hadisin ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuhata da shi, ga abinda zan iya istinbati, ga abinda zan iya fahimta, ga yanda zan yi mubautata ne a yanga alqur'ani da sunna ta karantar da mu. Haka idan muka koma zan mu gani da kai hadisin Abu Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi ma Imam Bukhari da Muslim dukkan sun mutar da hadisin, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana, yake cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna, duk wanda ya dau wata hanya, a hanyar wannan ba ta komi ba kurmiya, ya za a iya samu ilimin shi na addini, ya fahimci miye Ubangiji ya umarce shi, miye Ubangiji ya hane shi, ya fahimci ina halak take, ina haram take. Yake cewa to Ubangiji zai sahale mai, zai yassare mai hanya wadda za ta sadar da shi zuwa ga gidan aljanna. Shi sanya duk wanda ya huta neman ilimi daga lokacin da ya huta zuwa lokacin da zai koma gidan shi, da Allah zai kaddara mai mutuwa, wallahi tallahi matsayin shahidi yake aljanna ita ce makomashi. A kullum ina hadiwa lokacin muna almajirci, ina ko da yake har yanzu almajircin muke, ina hadiwa abokan karatu nake cewa da Allah zai kaddara mana mutuwa a wannan halin wa, muna sai almuqaddasa a lokacin nan, yake cewa wallahi tallahi ba abinda zai hana mu shiga gidan aljanna, saboda mun san dalilin me yasa muka huto, yaya mu fahimci wannan addinin, abinda ake nema mu san ina aka sa gaba akan shi, da Allah zai kaddara mana mutuwa, to insha Allah muna kyautata zaton ba abinda zai hana mu shiga gidan aljanna. Dalilin wadan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam huwa sadiqul masdu, mai gaskiya ne abin gaskatawa, matukar ya riga ya furta, aka tabbatar eh abinda ya fada din daga abinda ya fada din daga bakin shi ya fito, to ka tabbata babu wani wasa a ciki, babu wani wargi, tabbas alƙawarin da ya fada sai ya same ka. Cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mujtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma wa khaffatuhumul malaika wa zakarahumullahu fi man indahu, yake cewa babu wa'ansu jama'a wanda za su tattaru a wani daki ɗaya daga cikin dakunan Ubangiji, me suke yi, suna karanta ayoyin alqur'ani, suna tibitar abinda suka karanta na daga wannan alqur'ani, yatadarasunahu bainahum, suna karanta tsankaninsu, a'a aya kaza mi aka ce akan ta, a'a hadisi na manzo Allah wani hukunci zan mu hutar da shi karkashin shi, yake cewa illa nazalat alayhi musakina, ba komai ba irin wannan din zaman da muke irin shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana yake faɗi mana yake cewa ga irin abin da za ya same mu nasalat alaihi musakina nutsuwa za ta sabka a kan nutsuwa za ta sabka a gare mu malaika magani irin zaman da muke yi da irin nutsuwar da muke yi a wannan zaman da muke yi eh ce da idan mun huta waje eh ce da idan muka tayi wurin kasuwancin mu eh ce da idan muka tayi wurin ayyukan mu baɗe bace ba saboda alƙawari ne wanda ubangiji yayi mana nazalat alaihi musakina nutsuwa za ta sabka a gare mu zaka shigo zaka gani duk an si damuwarka wallahi tallahi sun yayi wallahi ba alfahari ba a duk lokacin da zan zo in zamna in karantar da yara alqur'ani ko in zo nan in zamna mu karanta wani addini wani abu daga cikin addini wallahi zan huta ina mai mina mai horin ciki duk wata damuwa da nake da kamun in shigo masallacin nan ko kamun in zo in zamna gaban yaran nan wallahi tallahi zan tashi ta yayi a cikin zuciyata babu ita sai dai wata idan ta dawo kuma wannan yana daga cikin ni'ima ta ubangiji saboda inda kake zaman Allah ya riga ya sabkar da nutsuwar shi yake cewa khashyatuhumur rahma rahama ubangiji za ta lulube wa hafatuhumul malaika malaiku su zo su lulube mu wa khashyatuhumur rahma rahama ubangiji ita ma ta zo ta lulube mu kuma baya ga haka wa zakarahumullahu fi man inda Allah zai ambace mu ɗan wuri ɗan gaban goshin shi wanda suke can gaban shi to wata ni'ima ta kai wannan ɗan minti 30 ɗan awa ɗaya ka zakka saki a cikin yininka ka zo ka zamana wallahi tallahi ka tabbata wannan dace ne wanda ubangiji yayi maka wanda ba kowa yayi wa ba nawa wanda kake tare da shi zaka rinka cewa wani taso mu taho zai ce a'a da kai abin da zai yi a'a da kai ina da wani abu ina da kaza idan zai tsaya yayi lissahin lokacin zai gani awan nan daya kalamihil basari ta wuce bai haƙƙaƙa abin da yake so yayin ba kuma shi ke zo ya zamana kaga wannan ba karamin ni'ima bace ba wanda ubangiji wanda yake yi mana ba wallahi kuma muna ƙara jaddada godiyar mu akan wannan ni'ima da ubangiji ya yi mana muna fatan wannan ni'ima kuma ta dore a cikin rayuwar mu ya kasance har lokacin da zamu mai da aran rayukan mu wannan sana'a ita ce sana'a Allah ya dakatar da mu idan muka dauka zan mu gani karatun mu zai raka zani akan fiqh shi kuma fiqhun din ya kamata mu san ina menene fiqhun nan idan an ce fiqh a halshen larabci shine ake kiran shi da alfaham fahimta abu ka fahimci abu ka waye ka sai ina aka sa gaba akan wannan abu shine idan ka dauka a halshen annabi Musa alaihi salam lokacin da yazo ubangiji ya ce mai ga sakon da nake so ka kai zuwa ga fir'auna ya san waye fir'auna sai yake cewa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli idan mahallu shahidi yafqahu qawli su fahimci miye nake faɗa su fahimci maqsudin zance na abinda nake so in isar musu na sako idan na wadi musu su fahimci ina miye nake son isar musu kuma annabi Musa ya isar da sakon shi ya taho ya hadi wa annabi Musa ya hadi wa Fir'auna ga sakon da yake tare da ni suka kai suka kawo tare da Fir'auna ya fahimtar da shi kuma ya ikana'in shi akan lalle babu wani abun bauta in ba ubangiji ba yake mai barazana idan ka sake rika wani koma baya wani ubangiji koma baya na yake cewa to zan kai ka kaso in kai ka in dike ka yake cewa to ga wani salo kuma annabi Musa kai tsaye sake mai salo na da'awa aka kai har zuwa abin da yi wa kana haka idan muka dora akan halshen annabi Shu'aib alaihi salam yake cewa a cikin suratu Hud qalu ya shu'aib ma nafqahu katiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina da'ifa suke cewa ya kai Shu'aib mu ma ba mu fahimtar abin da kake fadawa wannan shirman wannan zancen da kake kawowa zaurancen zancen da mu ba mu fahimta abin da kake fada wa inna lanaraka fina da'ifa ko mu ba muna ganin ma kai fa mutum ne wanda yake mai rauni a cikin mu walaula rahquka larajabnaka ka gani ba wani karhi gare ka ba in muka yi ta akan ka zan iya abin da muka ga bara ma daga akan ka kurum dai albarkacin mutananka danginka in ba dan su ba larashabunaka da mun jajjehe ka akan wannan bangaren da ka zo mana a tsaya a bautawa Allah a tsaya a daidaita ma'auni kanda a tauye ma'auni kanda ai kaza kanda ai kaza idan wannan shi ke nuna mana lalle kalma alfiqh idan ka daura ta akan harshen larabci ba wani abu wanda take nuhata illa ya kasance alfahmu shine fahimtar wannan addinin naka fahimta abinda ake so a haɗin baka ka fahimce shi kai aiki da shi ko kuma ka fahimtar wani abu wanda ake so a isar maka. Idan muka koma bangaren malumin fiqh, suna bayani suke cewa idan aka ce maka al-fiqh ba komai bane ba illa ma'rifatu al-ahkam ash-shar'iyya al-amaliyya al-muktasaba min adillatiha at-tafsiliyya, ko kuma ma'rifatu al-ahkam ash-shar'iyya al-amaliyya al-mustafadatu min adillatiha at-tafsiliyya, shine sanin hukunce-hukunce na shari'a. Dukkan wani hukunci na shari'a a ce a wane ya san su, wannan hukunce-hukuncen na shari'a ya kasance al-amaliyya, ana iya aiki da su, ka san abin kuma kai aiki da su, abu ne wanda ba a itikadin shi aiki za ka yi da shi. To su kuma waɗannan hukunce-hukuncen na shari'a a ina ake samun su? Su ne wanda ake fa'idantuwa da su, ko ake istinbatin su, ko ake zakulo su kalkashin wa'ansu dalilai wanda suke falle-falle, ko dalilai wanda suke rarrabu a cikin Alkur'ani ko kuma Sunna ta Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malumai suke tafiya suke cewa idan aka ce al-ilm ko ma'rifa, sanin wani abu shine ya kasance ya haɗa abubuwa guda biyar, ko sani ko rashin sani, ya kasance ƙarƙashin al-ma'rifa, ko kuma al-ilm ya kasance an samu al-ilm al-yaqini, ilimi wanda yake garanti tabbas haka ne, babu wani kwano-kwano, haka ne daga bakin manzon Allah, haka ne in ma ya kasance min al-adilla al-qat'iyyati thubut, ko kuma ya kasance min al-adilla az-zanniyyati thubut, dalilai ne wanda tabbas haka ne, a yanke suke kurma haka ne kamar Al-Qur'ani. Idan ya zo babu wani hirin ka ce a'a wannan adilla ce zanniyyati, a'a adilla ce qat'iyyati thubut, wanda suke karanta ilmul usul su sun san ma'anarta. Qat'iyyatu thubut tabbas haka ne, babu wani ka ce a'a an ya ko wannan ya tabbata, shi sanya idan jahili zai zo zai ce maka, idan kana magana da jahili zai ce maka a ina gani ai ya tabbata a cikin Al-Qur'ani. Me mas'alar tabbatuwa? Komai tabbatacce ne a cikin Al-Qur'ani, adilla ce wanda take qat'iyyatu thubut, kina ya kasance ilimi ne wanda yake na yaqini, ko kuma a'a ya kasance ilimi ne wanda yake na zan, shine ana kirdado, amma dai kirdadan abinda ake kirdada shine mafi rinjaye akan abinda ba a kirdada, shine ake kiran shi da azzan, kuma azzan yajri majra al-yaqin, kamar yanda malumman fiqh suke tahiya, shi zato idan an ce ana zato, khasatan ma idan ka shiga cikin babin sallah, babin rabkanwa, zaka gani malumai sun kawo suna ce maka a'a zato ba yajri majra al-yaqin, yana tahiya ne akan tahiyyar yaqini. Idan ka ce a'a ina zato, to abinda kai ke zato na gudde ya kasance da kai arraji, da kai almarjo, da kai abinda zaka rinjayas, da kai abinda baka rinjayaswa, kinan abinda ka rinjayar kinan shi ma za a sarrafa shi matsayin yaqini yake, sannan da kai ashak abinda kake kokonto haka ne ko ba haka bane ba, to abinda ka saki wanda kake kokonto shine in ma ya kasance haka ko kuma ba haka ba, abinda ka rinjayar akan kokontanka kinan wannan shine arraji, abinda kuma bakarin jayar ba shine ake kiran shi da alwaham, kinan mataki na hudu a bangaren ilimi sai dai ya kasance mana alwaham, sannan mataki na biyar bangaren ilimi ma'rifa shine aljahl, baka sani ba kwata-kwata, kinan zaka dore ilimi akan ko kuma sanin abu akan mataki guda hudu, ko ya kasance sani ne wanda yake na yaqini, ko kuma ya kasance sani ne wanda yake na zan alzannul ghalib, kuma shi kuma yajri majral yaqini, ko kuma ya kasance a sani ne wanda ake kirdaro haka ne ko ba haka ba, ko kuma ya kasance sani ne wanda yake na wahabi, kai duka abinda kake kirdaro ma ba haka bane ba, shirmi ne wahabi ne, ko kuma ya kasance kurum jahili kake akan wannan abin, Allah kiyaye mu da jahilci. Sannan ma yake cewa al-ahkamu shar'iyya, hukumce-hukumce wanda suke na shari'a, kina wannan ya hutar maka duk wani hukumci wanda yake ba na shari'a ba, kamar misalin wani mai nahwu ya ce maka ai fa'il ai da'iman al-fa'ilu al-fa'ilu marfu'un, fa'ili kullun ai ruha a gare shi, wannan baya daga cikin ilminmu na shari'a, ko kuma ya ce maka in an ƙara ɗaya cikin ɗaya idan aka bada za ta bada biyu, n plus n zai bada kaza, wannan duka wannan baya daga cikin hukumce-hukumcen shari'a. Haka idan ka ɗauka abin da yake na aqida shi ma baya daga cikin hukumce-hukumcen shari'a, hukumce-hukumcen shari'a kaza haramun ne, kaza halaka ne, kaza wajibi ne, kaza mustahabbi ne, kaza makruhi ne, kaza haramun ne, wannan su ne abin da muke tahiya. Idan ka ɗauka zaka ɗauka malumin jamhur sun tahi sun kasa hukumce-hukumcen shari'a akan abubuwa guda biyar, al-ahkamu taklifiyya, in amma ya kasance sun kasa hukunci ko kuma mu dauka a jumla sun kasa hukunci kashi biyu akwai al-ahkamut taklishiyya da akwai al-ahkam al-wada'iyya hukunce wanda suke shahon mu mu kallafai da akwai kuma hukunce wanda ubangiji ya dora mana hukunce wanda suke wada'iyya da hukunce wanda suke taklifiyya sun sha bamba a taklifiyya su sune guda biyar wanda malaman jamhurin malamai suka yi a kansu shine ya kasance da akwai al-wajib da akwai al-mubah da akwai al-makruh da akwai al-mustahab da akwai al-haram wannan guda biyar ne wajibi mustahabbi makruhi mubah abinda aka baka damar ka take aiwatar shan wannan ruwan duka wannan yana da sai al-mubahat sannan haram idan ka dauka bangaren malaman hanafiya sun kasa shi kashi bakwai suke tahiya da kai abinda ake kira al-fard da kai al-wajib da kai farilla da kai wajibi da kai al-haram al-makruh at-tahrim shine al-haram a bangaren jamhurin malamai da kai al-makruh at-tanzihi shine makruhi bangaren malaman jamhur sannan da kai al-mustahab da kai al-mubah guda bakwai suka kasa su kinan wannan bangaren malaman hanafiya su ko barin malaman jamhurin malamai malikiyya shafi'iyya hanabila sun tai akan wannan guda biyar sannan al-ahkamul wada'iyya su sune wanda al-sabab al-mani al-fasid al-sihhatu al-fasad al-rukhas al-azima wannan sune ake kiran su ga al-ahkam al-wada'iyya duka zamu so zamu shiga cikin su insha Allah su ma zamu kai ba ma manta ba da su ba to shine yan mala yake cewa al-ahkam al-shar'iyya hukumce wanda suke shar'iyya imma ya kasance ahkamun taklifiyya ko kuma al-ahkam al-wada'iyya sannan mala yake cewa al-amaliyya wanda ake iya aiwatar da aiki da su ake iya aikata su shi kuma aiki yana kasuwa kashi biyu imma ya kasance aiki ne wanda za ka yi da zuciyarka kamar misalin niyya ai ka yi ta da zuciyarka sannan al-a'mal a'malul jawari wanda kabbai za su yi kamar sallah da kake aiwatarwa kamar wa'ansu abubuwa wanda aiki tilas sai ka yi da kabbanka sannan za a ce ka aiwatar da wannan aikin sannan mala yake cewa al-muktasaba min adillatiha at-tafsiliyya wanda ake zaƙulo su ko ake fahimtar su ko ake gane su a kalkashin dalili wanda yake kulle kulle dalili wanda yake a fassale wanda zamu iya fahimtar ina aka saba ba wannan shi yake nuna mana sabanin dalili wanda yake al-ijmali wanda malaman usulul fiqh suka tai akan a'a su suna aiki ne akan dalilai wanda suke al-ijmali sannan su kuma malaman fiqh idan an yi aiki wanda yake akan dalilai ijmali din suka ba su kaida su kuma su za su warware kaidan nan a kalkashin dalili wanda yake at-tafsili dalili wanda yake ar-rabe wanda kana iya fahimtar ina aka saka ba misali idan muka dauka ubangiji da yake bayyana mana wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba kamar ko kuma idan muka dauka wa aqimus salata wa atuz zakata kaga ai malamin usulul fiqh shi yayi kaida sai yake cewa a'a ai duk abinda zakka iya fahimta akan wajibi ne to abinda yake nuhata shi shine a duk abinda yake umurni ne to idan ka tsaya kai lissahi zai baka abunnan wanda aka umurce ka to matsayin wajibi yake kene idan suka ba su wannan kaida kai anaka malamin fiqh zaka iya fahimta ai wannan kaida ubangiji ya faɗi mana yace mana wa aqimus salat ai kaga nan umurni ne yazo ku tsayar da sallah shi kuma dukkan umurni yufidul wujub yana fa'idantar da wajibi kenan a'a wannan ayar tana nuna mana ubangiji yana umurtan mu da mu tsayar da sallah kuma wajibi ne sallah akan kowanne mukallafi to kaga ni ai dalili ne wanda yake at-tafsili kene wannan shine abin da zamu iya fahimta fiqh ba komai bane ba illa al-ahkam ma'rifatu al-ahkam ash-shar'iyya al-amaliyya al-muktasaba min adillatiha at-tafsiliyya ko al-mustanbata min adillatiha at-tafsiliyya ko kuma al-mustafada min adillatiha at-tafsiliyya to wannan fiqh idan muka dauka zamu ce a yaushe aka fara yin fiqh ai komai yana da mahaji duk da akwai malaman da suka kawo suke cewa ai fiqh tun kamun a aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai da akwai fiqh muka ce a'a wannan magana su aje ta a gehe fiqhu ya fara lokacin da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gurguje manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mu'ayisha fiqhu albarkacin aiko da sako da ubangiji yake yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan dan sakon shine mala'ika jibril duk lokacin da za a kawo da wahayi a lokacin da fiqhu ai mun yi bayani sani da wayewa akan hukumce-hukumcen shari'a wannan shine ake kira da fiqhu wanda ake zakulon su kalkashin dalilai wanda suke fulle-fulle dalilai wanda suke rarrabu idan ka dauka zakka dauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda ya kai shi iya fahimtar fiqhu da sanin ina aka sa gaba kalkashin wahayi da aka yi mai da gun ubangijin shi ko kana tunanin da kai wanda za a samu wanda ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya fahimta wannan fiqhu iya fahimta ayoyi na alqur'ani da aka sabkar mu babu wani wanda ya kai san ko fahimta kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shike nuna mana fiqhu ya fara tun lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye tun lokacin da aka fara sabkar mai da wahayi lasiya ma lokacin da aka zo garin Madina da aka fara sabkar da ayoyi na hukunce-hukunce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kowa fahimtar wannan ayoyi na hukunce-hukunce wanda aka sabkar mai kuma me yake tabbatar mana da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kowa fahimta kalika ka gani dalilai ko nassuka ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi da kake karantawa hadisi sun kai miliyan sha kaza baka taba samun wani hadisi ba wanda yake i'tiradi yake sabanin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wada yake contradiction shi babu ko ba a samu ba a samunar da kai a ce ka karanta hadisan manzon Allah tun daga farkon sa har ƙarshe a ce a'a ka samu wani hadisi akan hukunci kai ka dauka ma akan mas'ala kurumta sallah kadai kai ta tsarki kadai a ce maka ka samu dukkan ka hada dukkan hadisan ka gani inda akwai wani hadisi wanda yake cin karo akan abin akan wani hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan shike nuna maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karshen fiqhu ya tabbata a gare shi ya yi kowa fahimta kuma ya yi kowa kan rikewa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi gashi dai irin alƙawari da aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna sanulqi alayka qawlan thaqila irin gata da ubangiji yame ya kasance ya yi kowa fahimtar wannan fiqhu wannan shike nuna mana lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda ya yi kowa sanin ina aka sa ga bangaren fiqhu kuma albarkacin shi kasancewar ya yi kowa sanin ina aka sa ga bangaren fiqhu ai idan ka dauka in kana so kaga wani ya kai makura bangaren fiqhu ko bangaren ilimi kaleka ka ce wane ne malamin shi ai ana samu ne kalkashin ma kalkashin malamin shi to wa'annan wanda suke kiwaye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sune sahabban shi sun dauki wannan fiqhu a gunwa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma mun riga mun tabbatar wa zakatun ba wani wanda yake kowa fahimtar wannan ayoyi na alqur'ani sanin fiqhun su sanin hukunce-hukuncen su kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma wa'annan sahabban sun dauki wannan abun daga gunwa gun manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya furci da abin da yake sabanin wani abu wanda shari'a bata yarda da shi ba kamar yadda ubangiji yake bayyana mana wa mayyan tiqu alil hawa in huwa illa wahyu yuha to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu da sahabban shi kuma mun tabbatar gashi nan ana yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi ko sahabbai kuma manzo Allah ya yi kowa fahimtar wannan abu to idan ya fahimta suwa zai karantar da wannan abun da ya fahimta sune sahabban shi yarda Allah shi tabbata a gare su kenan sheke nuna mana sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wata al'umma ko ba wata gungu ko ba wani gungu ko ba wata jama'a wanda ta yi kowa sanin ilimin fiqhu babu abin da yake nuna mana haka kuma manzo Allah mai tsira da abincin Allah shi tabbata a gare shi ya ba su damar su ringa ijtihadi su wasu kwalluwarsu bangaren fahimtar wannan addinin na musulunci bangaren fahimtar hukunce-hukuncen shari'a me yake tabbatar mana da haka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo da gazwatul ahzab ya yi yunkurin yakin mutanen yahudawan da suke haibar da aka zo aka zabna mala'ika Jibril an shigo cikin gari wa an sa sun isa gidajen su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamun ya sauke kayan yake shi sai ga mala'ika Jibril ya iso gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa in kai ka aji kai da mutanen ka in kun aji kayan yakin ku to ho mala'iku ho bisa aji kayan yakin su ba dalilin me yasa ya mala'iku bisa aje kayan yakin su ba saboda sun saboda yahudawan garin Khaibar sun murwuri alƙawarin da yake tsakankanin ka da su shi kuma idan wata tawaga ko wani gari ko wata al'umma ko wasu mutane suka murwuri alƙawarin tsakankanin su da runduna ta musulunci to abin da yake daidai da su shine a tafi a yakin su da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huto yasa ayi shela a cikin gungun sahabban shi la yusalliyanna ahadu illa fi bani quraiza kadda dai daga cikin ku ya sallati sallan la'asa face ya isa garin banu quraiza ko garu na mutanen banu quraiza a lokacin nan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka buga aka kama hanya ana tsakiya hanya sai ga lokacin la'asar ya shigo sai wa'azi daga cikin sahabbai suka ce to ga lokaci ya iso a tsaya a sallaci sallar la'asar wa'azi suka ce ku kushi ba umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ba yace kadda ɗaya daga cikin mu ya sallaci sallar la'asar in ba a cikin garin Banu in ba anan Banu Quraiza ba a lokacin nan sai kowa ya shiga wasa hankalin shi wasa kwalluwar shi bangaren fiqihu ai hukunci ne na shari'a zaka wanda suka fahimci hada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan kada ayi sallah sai ayi sabo Banu Quraiza suka ci gaba da tahiyya bisa sallace sallar asar ba sai da suka isa Banu Quraiza kamar rana ta wada wanda ku suka fahimci a'a manzon Allah ga wani maksadi da ya sanya yana so ne mu gaggauta mu gaggauta kada mu zauna a garin Madina mu kama hanya mu isa zuwa garin Banu Quraiza wannan kuma ba shi ke nuna ba a'a kada mu sallace sallar asar a lokacin ta idan yayi musallaci sallar la'asar a inda lokacin ta ya kama mu ko da mun isa Banu Quraiza ba da aka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai suka baiwa manzon Allah labari a ai manzon Allah ga abin da yake kana tsankanin mu ai wa'ansu daga cikin mu sun ce a ai kadda a sallaci sallah in ba ai shigo garin Banu Quraiza ba wa'ansu suka ce a ai ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuhata ai kadda a sallaci sallah in ba an kai ba kadda a sallaci sallah sai an shigo garin Banu Quraiza wa'ansu kuma a manzo Allah yana nema ne yana nihi mu gaggauta mu shiga Banu Quraiza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tabbatar da kowanne daga cikin su yayi dariya yayi murmushi ya tabbatar da kowanne daga cikin su shi kuma wannan kalkashin shi yake nuna mana hada ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada al-hakim fa akhta falahu ajrun wahidun duk wanda yake da malaka ta fiqihu wanda yake da malaka ta yi ijtihadi ahliya ta ijtihadi ya kai matsayin da zai yi ijtihadi a cikin hukumce-hukumcen shari'a sai yayi ijtihadi da yin ijtihadin nan yana mai neman dacewa akan ijtihadin shi sai ya dace akan ijtihadin shi yake cewa yana da lada guda biyu idan kuma yana mai neman lada yana mai neman yayi dace akan wannan ijtihadin nashi sai ya kuskure akan wannan ijtihadin shi yace yana da lada guda daya to kaga wannan shi yake nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su a matsayin su nawa na masu fiqihu masu ijtihadi akan hukumce-hukumcen shari'a wannan ya isa kadai ya nuna mana dalili akan lalle hukumce-hukumcen shari'a sabita ko kuma ijtihadi ko kuma fiqihu ya yada a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wa'ansu daga cikin sahabban manzo Allah bi tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi sun yi ijtihadi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da su ya tabbatar da wa'incan ɗayan bangaren akan dukkan ijtihadin da suka yi da haka idan muka dauka zan mu gani tasiri ko kuma fiqihu bangaren wannan addinin namu na musulunci muna iya kasashi zuwa ga wa'ansu marahil marhala ta farko shine ahdut tashri' shine daga aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shekara ta 11 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan zamani na farko zamani na sabkar da wannan shari'a na yin wahayi shine ya dauka shekara 13 shine malamai suka tai akan wannan shine zamani na farko na wannan fiqhu shine daga aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa shekara ta 11 da aiko da manzo da mutuwar manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi daur ko kuma marhala ta biyu ita ce marhala ta zamanin sahabban manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi zuwa shekara ta 40 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ake kira da ad-daurul fiqhi al-awwal malaman fiqh sun ce dan me san ya za a ce mai ad-daurul fiqhi wancan an kiraye shi da al-ahdut tashri'i zamani na sabkar da wannan shari'a sannan zamani na fiqhu yanda za a bada damar a wasu kwalluwa a caza kwalluwa a fahimci ina aka sa ga bangaren wannan shari'a a fahimci wannan nassin ko wannan aya ta alqur'ani ko wannan nassin na sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga inda aka sa gaba ga abinda zan iya zakulawa ga abinda zan iya fa'idantuwa da shi a zamani na daga mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa shekara ta 40 aka fara wannan abu shi sanya idan muka dauka zan mu gani wanda suka yi kowa yawaita suka yi kowa sanin fiqhu a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutane guda 7 ne wanda sun shahara iya shahara sun goge iya gogewa wanda duk wani fiqhu da za a hada maka a cikin tahiyyar wannan addinin namu na musulunci to an zagulo shi ne kalkashin karantarwarsu kalkashin istinbatunsu na harkon su shine oga shadin shakundin bangaren fiqhu wanda idan an kasa fiqhun shi ya dauki 1 cikin 10 na daga cikin dukkan fiqhun da ake da a cikin wannan tahiyya ta wannan addini na musulunci shine khalifa na biyu Umar bin al-Khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun lokacin sabkar da wahayi yake zakulo yake hango wa'ansu abubuwa tunda da bakin shi yake cewa nayi dace a gun wani abu wanda wa'ansu ayoyi wanda ubangiji ya sabkar da su a cikin wannan alqur'ani kamun a sabkar da su nayi tunani na hango iya hangowa na zo na hadi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan na hadi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga malaika jibril ya sabkar da alqur'ani akan kudirin na hadu ko shawarar da na hadi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wafaqtu rabbi fi sab'i marratin nayi dace akan wani kudiri na ubangiji wanda ya sabkar ya tabbatar da shi akan wannan shari'a ta musulunci har wuri-wuri har so 7 ɗaya daga cikin su yake cewa lokacin fil hijab lokacin da nace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kale ka ka gadi mutumin kirki da mutumin banza kowanne yana shigowa gidanka ai da ka ne ma an sabkar da wata aya ko an buga wani hukunci akan ba kowa zai shiga gidanka a lokacin nan aka sabkar da aya da take cikin suratul hijab aya da take cikin suratul ahzab aka bayyana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan wani bai dacewa ya shiga gidanka in ba tare da izininka ba wala musta'nisina li hadith cikin aya ko inna zalika kana yuzin nabiyya fa yastahi minkum wallahu la yastahi min alhaq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin zalikum azka lakum wa adhhar wallahu ya'lamu antum wa zalikum azka lakum wa adhhar me gaba ها ذلكم ازكى لكم واظهر والله يعلم ما تبدون او كنتم تكتمون sanan aya hijabi ya ayyuha nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin wannan ita ma dace ne na Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi kenan muna bayani akan cikin sahabbai wanda suka yi kowa sanin fiqhu wanda suka yi kowa tarin fatawa na fiqhu na harkon sa shine Umar kuma manya-manyan malamai sun tayi akan yana ɗaya daga cikin abubuwa da suka baiwa Umar dama ya hada fiqhu iya fiqhu bayan irin mohiba da ubangiji ya bashi shine lokacin da ya kasance khalifa da musulmai khalifa na mu'minai babu wanda yayi tsawon zamani kamar shi Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi kuma to a lokacin da mustajiddat sababbin fatawa nawazir suna zawwa tilas ba wanda zai yanke hukunci in ba khalifa ba kenan daga an kai Umar zai tattara sahabbai idan yana da wata sabika yana da aya ta alqur'ani duk da zan mu zo mu yi bayani akan yaya fiqhun su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a da'i dai na farkon sa shine Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi na biyu shine Ali ibn Abi Talib yarda Allah shi tabbata a gare shi na ukun sa shine Abdullah ibn Mas'ud malami shakundan bangaren wanda ya shi wanda yayi wa wanda bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa garin Kufa malamin malamin Abu Hanifa yarda Allah shi tabbata a gare shi sannan na hudun su Abu Sa'id al-Khudri yarda Allah shi tabbata a gare shi na gaban su shine Abu Musa al-Ash'ari sannan Jabir bin Abdullah sannan Mu'az bin Jabal sannan Abdullah bin Umar sannan Abdullah bin Amr bin al-As sannan Abdullah bin Zubair da yar afwan bakwai na harko Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi Ali bin Abi Talib yarda Allah shi tabbata a gare shi sannan Zaid Abdullah bin Mas'ud yarda Allah shi tabbata a gare shi sannan Zaid bin Sabit yarda Allah shi tabbata a gare shi sannan Abdullah bin Abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi sannan Abdullah bin Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi malami malani malamin Imam Malik yarda Allah shi tabbata a gare shi rahimahullahu ta'ala sannan uwan mummunai Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta ita ma Aisha malamai suna bayyanawa dalilin da ya hada da ya sanya ta hada fatawa saboda ta dauki ilimi iya ilimi a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan mutuwar shi ya kasance idan ana so a samu reference na abinda aka samu lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada sai an koma wurin Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta kuma yana ɗaya daga cikin abinda ya sanya ta kasance ɗaya daga cikin wanda sun yi kowa fiqhu shine tsawon rayuwa da Ubangiji ya ara mata a cikin rayuwarta yarda Allah shi tabbata a gare ta wannan sune daga cikin manya-manya wanda sun yi kowa fiqhu a cikin layin jerin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ko suke matsakaita daga cikin wa'annan shine da kai Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi da kai Ummu Salma uwan mummunai mata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kai Usman bin Affan yarda Allah shi tabbata a gare shi da kai Abi Sa'id al-Khudri yarda Allah shi tabbata a gare shi da kai Abu Musa al-Ash'ari yarda Allah shi tabbata a gare shi da kai Jabir bin Abdullah dai daga cikin wanda suka yi kowa rawaito hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kai Abdullah bin Abu Afan Mu'az bin Jabal yarda Allah shi tabbata a gare shi da kai Abdullah ibn Amr ibn al-As yarda Allah shi tabbata gare shi sai na karshen su goma Abdullah bin Zubair yarda Allah shi tabbata a gare su wannan kenan matsakaita wurin wanda suka yi kowa sanin fiqhu bayan wa'incan guda bakwai sannan wa'inda suke kasa da su daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna magana akan malaman su daga cikin sahabbai wanda sun yi kowa sanin fiqhu bayan wancan bakwai bayan wannan goma to ka biyo mini baya da Abu Darda yarda Allah shi tabbata a gare shi ka biyo mini baya da Abu Ubaida Abu Ubaida bin Al-Jarrah yarda Allah shi tabbata a gare shi ka biyo mini da An-Nu'man bin Bashir shi kuma An-Nu'man bin Bashir yaro ne matashi ya dauki ilimi daga bangaren daga manya-manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi da wurin da shi da Abdullah bin Abbas kusan tsarin juna ne shi sanya shi ma Allah ya mai tsawon kwanuka sai ya samu ya hada ilimi iya ilimi bangaren sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manya-manyan su sannan da kai Ubay bin Ka'ab yarda Allah shi tabbata a gare shi da kai Abu Talha da kai Abu Zar da kai Safiya matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kai Hafsa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga manya-manya ko jagora bangaren fiqh shine Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi da kai Ummu Habiba ya Abu Sufyan yarda Allah shi tabbata a gare su kuma da wa'ansu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda su ba sun ja ba iya ja cikin ilimi bangaren fiqh ina tunanin zan mu tsaya anan matashiyar ta mu dai na yi kokarin zuwa sati na sama a lakashe ta kenan sati wanda yake na sama sai mu fara karatu tunda abinda nake so mu tsokaci akan shi shine mu san yaya akai aka samu fiqh yaya akai wannan fiqhun ai yanzu mun zo kan bangaren sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka yi kowa sanin fiqh da wanda suka biyo bayan su al-mutawassitin da kai kuma wanda suke kasa da su sannan wa'annan su ne manya-manyan malamai ko kuma wanda suka yi kowa sanin fiqh bangaren hukunce-hukuncen shari'a a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan zan mu gani insha Allah Allah kai mu sati mai zawa yaya suke ijtihadun su yaya suke ijtihadun su sannan wa'inda suke almajiransu su waye daga cikin tabi'ai suka dauki fiqh daga wurin su su kuma wannan tabi'an suwa da suwa suka koyawa suwa da suwa suka koyawa daga cikin tabi'ut tabi'in kuma daga cikin tabi'ut tabi'inin ya akai aka samu wannan mazahibul arba'a mazhabobi guda hudu wanda muke aiki da su wanda yanzu duniya dukkanta tana tahiya ne akan hadarsu su kuma hadarsu sun riga sun mana hannunmu mai sanda duk abin da za su fada matukar ya sabawa wannan mai kabarin kamar yadda Imam Malik yake bayyanawa idan yana magana sai ya nuna wannan mai kabarin duk abin da zan fada idan ya saba mai to ku dau abin da na fada ku jewa shi kan katanga haka Imam Abu Hanifa haka yake bayyanawa duk abin da ya sabawa fadan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ku yar da hadata ku dauki hadata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama haka zan yi bayani takaitaccen bayani akan su wannan a'immatul mazahib kuma akan me suka dogara wa'annan a'immatul mazahib me madogarar su wurin daukan wannan fiqhu kuma yaya akai wannan fiqhu nasu ya yadu kuma wa'ansu mazhabobi ne wanda suke gurin wa'ansu mazhabobi ne wanda muke tayi akan su ba dan komai ba zan yi wannan matashiya ba dan mu san ina aka sa gaba saboda mas'alolin daga sama da 950 muna so mu san ina aka sa gaba akan su wannan ga inda ya tahi wannan ga inda ya tahi wannan ga dalilin shi akan fadar shi da yayi akan kaza saboda babu wani wanda yake kyamatar juna ba wani wanda yake hasadar juna kurun mas'ala ce ta ilimi mas'ala ce wanda kowanne daga cikin su yana da ahliya ta ijtihadi yana ganin a'a idan na fadi kaza kalkashin fahimta ta kalkashin akan wannan hadisin ko akan wannan aya kaza ne shi ma wancin yana ganin a'a fahimtar shi kaza ne haka kowa haka kenan mu namu mu zo mu hada mu tankade mu gani a'a dalilin da wancin ya dora shin shine dalili wanda yake ingantacce sai mu dora hadisin ko dalilin ayar da ya dora dalilin da ya bada wajhul istidlal da ya kawo akan wannan aya ko kuma a'a hadisin da ya kawo da wajhul istidlal din da ya kawo karkashin hadisin da ainihin shi hadisin hadisi ne wanda yake ingantacce ko kuma hasan ne ko kuma a'a da'ifun ne ko kuma hadisi ne wanda yake marui ala mustadalla akan me ya kawo hujjar shi na hada shi da yi akan wannan mas'ala kinan wannan shi zai ba mu damar mu san su wa'annan wanda zasu yi wada sannan mu san fadarta su diddan idan muka karanta muna masu farin ciki muna masu sanin a'a yaya wani zai tayi akan kaza yaya wani zai tayi kaza kuma ga niyyar rajih a cikin fada wanda ake yi abinda dai nake so in kai kan shi shine muna so mu wayi mu zamanto ɗan gari bangaren fiqh kamar yadda na fada fadan hadisin Abu Muawiya yarda Allah shi tabbata a gare shi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ddin duwan da Allah ya nuface shi da alheri to zai sanya shi ya fahimci ina aka sa gaba a cikin wannan addinin to muna so mu hadu cikin alkhairin dukkan mu samu wannan alkhairin saboda wannan alkhairin ya kasance alkhairi ne mun more shi a nan rayuwar mu ta duniya kuma gobe kiyama muna masu daga kai za mu muri wannan alkhairin Allah da tar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi na nesa da na kusa muna fatan Allah ya shiga cikin al'amuranka ya biya mana su ya sanya albarka a ciki abinda kuma ba iya ba Allah ya iya mana shi ɗan uwa da abunan arziki da wanda ake yi musu bita da kulli da wanda didde mai bara addu'a muna fatan Allah ya biya mai bukatun shi masu nema Allah kawo musu da sharrin da yake bibiyar su Allah ya kawar musu wanda kwa suke nema Allah ya musu albarka ya yi wa zuri'arsu albarka muna cikin dukkan wannan addu'a Allah ya yi mana albarka ya yi wa zuri'ar mu albarka ya yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka muna fatan wannan karatun da zanbi Allah ya karhohe mu Allah ya kasance shi ne gadan bayan mu a cikin wannan karatun abin da yake din nagari wanda zai sanya mu amfani da shi ya kasance mana umda a rayuwar mu ta yau da gobe Allah ya datar da shi Allah ya datar da mu da fadar shi kuma da aiki da shi abinda kuma didda zai sanya ya kasance kuskure ne Allah ya nisantar da mu akan shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka.